yawa tambaya ta nan ta adadin ya sha bamban kuma 77 nake to ina ga sake lissahi yayi da kai 100 ko makamancin uzkur ba'd al masa'ib as-sihhiyah ka ambaci wasu daga cikin musibobi na lahiya bangaren lahiya allati wajahat al muhajirin wadda muhajirta fuskanci muhajirai inda maqdamatul madina lokacin da suka fuskanto suka zo madina yace wajahu huma yasriba sun ci karo da masasara ta yasriba ta madina wa man asabahu zalika cikin wanda wannan cuta ta same shi ta sauyin guri akwai abubakar wa kana yaqulu idza akhadathu al-humma ya kasance idan wannan masasara ta kama shi da karhi sai yace kullumru musbihin fi ahlihi wal mautu aqrabu fi sharakina alihi kowane mutum yana waye gari cikin iyalan shi mutuwa ta hi kusa da shi game da hancin takalmin shi wa kana bila idza qalat anhu al-humma aqaratuhu yaqulu ya kasance bilal idan aqala anhu al-humma idan masasara ta dauke mishi aqaratuhu muryar shi ya kula sai ya ce alalaita shi'ri hala bi tan ne lalatan biwadin wa hauli izkhirun wa halil wa jalilin nan wa halilin gas a cikin bukhari yake wa jalilin mun wuce shi ma a darasin bukhari yace na alalaita shi'ri kai can sani na hala bi tan ne lalatan sun zan kwandare guda biwadin akwari wa hauli izkhirun dabra da ni akwai wannan gamba wa jalil da icin da hakin jali shi ma wani nau'i ne na haki yace kai fasara hal sarafa Allahu anhum al-humma yaya akai Allah madaukin sarki ya sarrafa musu ya kawar musu da wannan masasara mai zahi ta bi du'a'ir rasul sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu addu'a fa qala yace Allahumma habbib ilayna al-madina ya Allah ka soyan mana da maka kasa da musuta ka hubbina madina kai nake so ka hubbina maka kamar yadda muke san maka au ashaddu ko sama da haka wasahiha ka ba mu lahiya ka sa ka ba ta lahiya mana wanda ke cikin ta sai lahiya wan qulhuma ha'i fi juhufa ka dauki masasarata ka kai ta zuwa ga Jehova guri ne inda babu kowa sahihul bukhari rawaito annabi umar radiyallahu anhu dalilin wannan addu'a sai Allah ya dauke musu wannan masasara anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi mai tsira da amincin Allah kale ke ta ra'aitu na gani ka annamar atan sauda kamar ka ce wata mace baka sa'iratul ra's wadda gashin ta hurcaca kharajat minal madina ta huta daga madina hatta qamat bi hayatin wahiyal juhufa hasira taji a wancan guri wanda yake kwari ne ita ce Juhufa yace fa awwaltu sai na fassara annabu ba'ul madina nukila ilayya cewa alloba ce ta madina ta koma can gurin idan annabi sallallahu alaihi wasallam a mahulki ya gani cututtukan da kenan sun koma can dalilin wace addu'a ta shi na gaba mahiyal qaba'il al-yahudiyya allati kanat mawjuda fil madina wasu kabiloli ne na yahudawa wanda suke a madina a wancan lokacin sune banu kainuka da banu nadir da banu quraiza sune nan kabilu guda uku mata nazal al-azan bil qital izn bil qital nan ba al-azan bane al-izn bil qital yaushe aka sabko ba da izinin cewa ana iya yin yaki bil madina ba da hijira a madina bayan hijira cewa awwalu ayatin nazalat qawluhu ta'ala harkon ayat da Allah ya sabko ita ce uzinil ladina yuqatiluna bi annahum zulimu inna allaha ala nasrihim laqadir an ba da izini ga wanda ake yaqas yaqa ta zalimci cewa an zalunce su an ba su izinin su mai da martani Allah kuma mai iko ne akan ba su nasara kenan wannan ita ce aya ta farko kan sha'anin jihadi ba da izini in an cutar da su sirama can da farko sirama kin ma Allah bai ba su izini ba ma ra'ayuka fi qawli man yaqulu anna al-izn bil qitan kana bi makkah me ya fahimtaka game da maganar wanda suke cewa ba da izinin yaki ya kasance a makkah ne ibn al-qayyim ne ce haza galadul liwuji wannan kuskure ne ta huskoki masu yawa ahadu hana harko annallahu lam ya'zin bi makkah lahum bil qital allah bai ba su izini a makkah su yi jihadi ba wala kana lahum shauka a can basu da ma karhi ya tamakkanuna biha wanda zasu samu dama min al qital na yaki bi makkah a makkah ba yadda za a ba su izini basu da karhi na biyu anna siyaqul ayatu dullu ala anna al izn ba'da al hijra zikoro zancan aya kanshi yana nunin cewa izinin nan bayan an yi hijira ne zuwa madina wa ikhrajuhum min diyarihim kuma an hutar da su daga gidajensu dan Allah cewa allazina ukhrijum min diyarihim bighairi haqqin wanda an hutar da su daga gidajensu ba tare da haƙi ba kenan ke nuna cewa bayan an hutar da su ne wa haula'i humul muhajirun wannan sune muhajirai wa zakara baqiyatul wuju ya ambaci sauran huskokin arzancin shi mai tsawo na gaba uzkuru ba'du saraya allati kanat qabla ghazwat badr ka ambaci wasu da kananan yaƙe-yaƙen da suka kasance kahin yaƙin Badar akwai sariyatu Saiful Bahar bi kiyadata Hamza wanda jagoran shine Hamza ibn Abdul Muttalib fi 30 rajulan amtun min al-muhajirin mutun 30 cikin muhajirai li yata'arradu dan fusubujuro ma ir quraishin masu neman abinci na quraishawa fatakin quraishawa qadimatun min al-sham wanda sun huto daga sham sai ta gaba sariyatul harrar sariya mayaka na harrar cikin zulqa'ida shekara ta ɗaya bayan hijira bi kiyadata Sa'ad ibn Abi Waqqas fi 20 rakiba jagoran shine Sa'ad ibn Abi Waqqas da mahayan abun hawa guda 20 yata araduna ira li quraishu ma yasbujuru ma fatakin quraishawa wahadun ilaihim Allah yajawzul harrar an yi alƙawari da shi kada ya wuce gurin harrar wannan duka ramuwa ce saboda su suka cutar da su kwace musu dukiya da abincin su lokacin da suke Makka Al-Kharrar mawdu'un bil qurb min al-Juhufa Kharrar kin guri ne a kusa da Juhufa Sirriyatu nakhala sai sirriya ta nakhala bi kiyadatu Abdullah ibn Hajjaj fi Rajab a cikin Rajab ala ra'asi 17 shaharan min al-Hijra bayan an yi hijira da wata 17 wa ma'ahu 8 rahadin min al-Muhajirin tare da shi akwai jama'a guda 8 na muhajirai nakhala baina Makkah wa Ta'if guri ne tsakanin Makkah da Ta'if tambaya ta gauma awwalu gazwatin gazaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanne ne farkon yaki da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shi a wannan madina gazwatul abwa sai ne yakin abwa ko kuma waddan cikin safar shekara ta biyu bayan hijira kharaja fi 70 rajulan min almuhajirin ya huto tare da mutum 70 daga cikin mutanen muhajirin ya ta'arradu iran zasu bujuro ma ya ta'arradu iran li quraish bujuro ma zuma matakin quraisha mata masu zuwa da raƙumman su kawo wani kawo abinci daga Sham ko daga wani gari su dauko zuwa abin nan yan kwamba ne kwamba ce amma da raƙumma hatta balaga waddan har sai da kai baddan falami yalka haidan bai gamu da makircin komai ba waddan da bawan makanin an mutakarban guri ne masu kusa da juna baina masu ta ta'amiya da wasu mai tsakanin su mil 6 ne ko mil 8 matakanar gazwatu badar al-kubra yaushe aka yi yakin badar babba qala an-nawawi nawawi ke cewa kanat gazwatu badar yawmul juma'a raqin badar ya kasance ranar juma'a ne li 17 min shahr ramadan 17 da watan ramadan fi sana saniya min al-hijra a shekara ta biyu bayan hijira aina tujadu badar ina ake samun badar mai za su mai bi hazal ism yasa ake kiranta da wannan suna badar mawdu'un bayna makkah wal madina guri ne tsakanin makkah da madina wa qad sumiyat badar an sa mata suna badar kila aka ce nisba ila bi irin fiha yuqalu laha badar ana nasaba ta ne zuwa ga wata rijiya anan da ake ce mata rijiya badar wa alaihi al-aksar mafi yawaicin malaman sirra akan haka suka ce wa kila aka ce li anna sahibul bi'r rajulun yuqalu lahu badar saboda mai rijiya asali wani mutum ne wanda ake ce mishi badar amma badar kin sunan rijiya ne da take gurin ma sababu hazihi al-gazwa me sababin yakin badar أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب الناس إلى تلقاء أبي سفيان اللي أخذ ما معه من أموال قريش النبي صلى الله عليه وسلم يازاب رد متاني صحابي شواس جيس قمد أبو سفيان شين جاغورا حتاك دنس أمسو أبن كي تارد أبو سفيان ندوكي ويوم قريشا ودسك أمشي وميري كيشكين سنن أبي داود يتي ما سببو تخلف كثير من صحابة عن هذه الغزوة ميه سببن ديسا دياوة كين صحابي بستهي ونن ياكين با yace la annahum lam yatawqa'u an yaqa'i talan ba ai zatan ba cewa yaki za ai kowa ba sunan yaki ba aka tai shi sa jama'a da dama ba su tai ba wa annahum kanu yasbuna allan ya'du malquhu min sarayil madiya suna zatan cewa ba zai wuce abinda suka gamu da shi ba na kananan yaki wanda suka wuce kamar adadul jaysil islami adadin mayaka na musulmai nawa ne a yakin badar kharaja fi 319 rajulan ya huta ne cikin mutum 310 wani abu 313 ake cewa kuma da ke cikin sahih bukhari kam farsan kana ma'am mahayan doki mutum nawa ne qalibun al-qayyim ibn al-qayyim yace walay mai kuma ahum min al-khair illa farsani babu da wakai sai mahayan doki guda biyu kadai farsin li zubair ibn al-awam dukkan saboda talauci ne ba kowa ba cikin 310 wani abu mutum biyar suke da doki farsin li zubair ibn al-awam doki ɗaya na zubair ne ibn al-awwam far doki dai kuma na mai qidad ibn al-aswad ne wa kana ma'am 70 ba'iran suna da raqumma guda 70 ya taqibur rajulan mutum uku suke ba bai kekeniya in wannan ya hauye kilo 2 wannan ya hauye kilo 2 saboda nisan gurin wa salasatu alal ba'ir al-wahid ko kuma bi su rika hawa abusa doki guda raqumi guda kaga wannan hikima ce ta bulaguro kasance adadin raƙon man ba su kai adadin jama'a ba, ya ga mutum biyu a rika an ka kai ku kai nisa kai ka sabkashi ya hau, ko mutum uku akan raƙumi daya. Ma za fa ala Abu Sufyan ma alima bi khurujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yace mi Abu Sufyan aikata yayin da ya san cewa hutawar Annabi alaihi salatu wassalam, yace arsala ila Makka yastanjid bi Quraysh, ya tura zuwa ga Makka yana nema, istanjid bi Quraysh yana nema a karo mushi adadi na Qurayshawa. Yace ma za fa al Quraysh, mi Qurayshawa suka aikata? Yace kharaj musirata li inqazi iriha, sun hutu li inqazi iriha wa rijaliha, sun fito da gaugawa su zo su tsamo da fatakensu da kuma mazajensu. Kam adadu jaishin mushriki, na adadin mayakan mushrikai nawa ne a yakin Badar? Ya bulugu adadin fi bidaya, a cikin harko cikin harkon tahiyya su mutum 300,000 ne. Na kawarai ka sallam ka musulmi wajen nawa da nawa dukin balinki? Kaifa naja Abu Sufyan wa ma ahuya, akai Abu Sufyan ya tsira da wanda ke tare da shi. Itta jaha ila tariki sahil, garban yayi wajen hanya ta sahil ta gaba teku, garban wajen yamma, wa najamin al-qadr ya tsira daga hatsarin da ke fuskanta shi. Wa arsala risala, ya tura risala ila jaishi Makka zuwa ga sozawan Makka. Wa hum bil juhufa, suna juhufa, yukhbirunhum bi najatihi, yukhbirum, yana ba su labarin cewa ya tsira. Ma za fa ala jaishi Makka, mayakan na Makka mi suka aikata ba da ilmihin bayan sun sani bi najatil qafila, cewa wannan masu komowa sun samu tsida. Yace hammal yashi bi ruju, mayakan sun so su komo, lakin dagiyatu Quraysh, sai dai shugaban dagawa na Quraysha Abu Jahal rafada ya watsar da wannan ra'ayi. Wa kale yace wallahi la narju hatta nardu Badr, wallahi bazan mu koma ba sai mun je Badar kin nan. Fanikimu biha salasan, mi kwana uku a can. Fanar haru jazura, mi yanka raqum ma mi ta murna, wani dai mutawa mu ciya da abinci, wani shikil khamran mu shagiya. Wa tasma'u bin al-arab la raba su ji labarin mu, fala yazalun yuhabuna na abada, har abada ba su fasa jin tsoron mu ba a wannan gurin. Yace hal hunaka ahadun takhallafa min ashraf Quraysh, shin a ciki akwai wanda bai je ba daga cikin manya-manyan Quraysha? Lace lam yatakhallafa min ashraf, babu wanda bai tahi ba cikin manya-manyan su masu daraja su, siya Abu Lahab, banda Abu Lahab. Fa innahu arada anhu rajulan kana lahu alayhi dayn, shi ya kasance wani mutum ya bujuro mushi wanda yake bin shi bashi, shi ya hana shi tahiya. Daga tun lokacin jahiliya bashi ya zama mishi bala'in, bai tahi ba wannan jihadin yakin da zai tahi. Yace hal raja'a ahadun min jaysh makkata ba'da ilmihim bi najatil qafila, shin akwai wani wanda ya komo daga cikin mayakan Makka bayan sun san cewa masu komowar nasu sun tsira? Yace na'am, al-akhnas ibn shariq shine ya komo, haisu raja abi kawai lokacin da ya komo da mutanen shi shine banu zuhura, sun kasance mutum 300 ne. Wa kana muta'an, shi kuma mai biyayya ne. Ibn al-qayyim yake cewa fa ta bada banu zuhura bi ra'ayi al-akhnas, sai suka amince suka ji dadi da ra'ayin abun nan al-akhnas. Fa lam yazal fihim muta'an mu'azzama, a cikin su kwa dama bai gushe ba, ana mushi biyayya can muta'an, ana mushi biyayya kuma abin girmamawa ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam mai aikata, ma za fa ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lama balagahu khabar khuruj Quraysh, mai annabi sallallahu alaihi wasallam mai aikata lokacin da labarin hutawar Qurayshawa ya zo mushi? Istashara ashabu, ya shawarci sahabban shi. Fatakallama Qatada al-Muhajirin ka Abi Bakar wa Umar wal Miqdad, fatakallama yawwa Qadatul Muhajirin, fatakallama Qadatul Muhajirin, jagororin muhajirai suka yi magana, kama Abu Bakar da Umar da Miqdad, wa qalu khairan, suka faɗi magana ta alkhair. Wa mimma qala hul Miqdad, cikin abin da Miqdad yace, ya Rasulullahi, ma'aikin Allah, imdibina, kaje da mu, lima araka Allah, ga abin da Allah ya nuna maka, dan ra'ayin da kaje muna tare da kai. Fa nahanu ma'aka, muna tare da kai. Summa takallama Qatada al-Ansari, sannan Qatada shi ma yayi maqadatul Ansar, kai shugabannin Ansar su ma suka yi magana. Wa kana radiyallahu yuridu an yasma, sallallahu alaihi wasallam yuridu an yasma kalaman, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana so ya ji zancen su, ya ga meye ra'ayin su kan zuwa wannan gurin. Fa qama Sa'ad ibn Mu'az, sai ya tashi, fa kai ce wallahi laka annaka turiduna ya Rasulullah, kamar ya ma'aikin Allah mu kake so ka ji mun yi magana. Qala ajal, yace eh haka ne. Qala sai ce fa qad amanna bika, mun yi imani da kai, wa sadaqna ka, mun gaskata ka, wa shahidna, mun shaida annama jita bi hula, cewa abinda ka zo da shi shine kadai gaskiya. Famdi ya Rasulullah, kaje ka shude ya ma'aikin Allah, lima aradda, ga abinda ka so ka ga dama. Fa wallazi ba asaka bil haqq, ina rantsuwa da Allah da ya turo ka da gaskiya. Lawista aradda bina hazal bahr, da ka bujiro mu a kutsa ta cikin wannan tekun, lakhudnahu ma aka zamu kutsa shi tare da kai ma ta khallafu minna rajulan wahidan ko mutun daya ba zaka ga baby ka ba yayi fashi ina wannan yaji ra'ayin su da kuma cewa ga abin da su ra'ayin su yake suna biyayya su ma 100%. Ma za fa ala rasulullahi saw ba'da istisharati ashabi mi annabi saw sallam ya aikata bayan shawara sahabban shi surra bi zalika yayi horin ciki da yaji wannan maganganu nasu na goyen baya wa kala yace siru ku tahi wa abshuru ku farantare fa inna allaha qad wa'adani ihda ta'ifatayn allah ya muna alqawalin daya daga cikin kungiyoyin nasu guda biyu yace wallahi laka anni al'ana anzuru ila masari alqam kamar yanzu da muke magana ina kallan makada ta mutanen ma'ana mun kakkada su mun kakkashe su to amma kana kali haka nam ila aina sara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi jayshihi zuwa ina annabi sallallahu alaihi wasallam yattahida mayakan shi sara ila ma'i badr yatahi zuwa ga ruwan badar li yasbiqal mushrikeena ilayhi dan ya rigayi mushrikai zuwa gare shi li yahula bainahum wa bainal ma'i dan ya shiga tsakanin su da tsakanin ruwan na badar sai zamana inda zasu tsaya babu ruwan sha basu da wannan zama ku gurin da babu ruwa ba zai dau lokaci ba yana daga cikin abun nan salo da gane usulubi na yaki na annabi alaihi salatu wassalam ni ina ga muna iya tsaya nan ko kan sai da sai da tabi'ir da almaka ya ji da gazu ni tsaya nan yana da tsawo sha'ani da zuwa ki nan tambaya ta ma huwa sahabi allazi ashara ila tabi'ir zalika maka